أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى جواتن Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 2 ga watan 5 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka fara gabatar da tafsiri a cikin wannan wata mai alfarma tafsirin Al-Qur'ani inda muka fara da juzu amma wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan tafsiri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai muna nan dai a cikin suratul Nazi'at inda jiya bayan gama suratul Naba'i muka shiga cikin suratul Nazi'at kuma mun yi ainihin wato ayoyi har guda 33 a jiya wanda zamu tashi ne akan aya ta 34 ayo insha Allah alam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul الإنسان ما سعى وبردت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونحى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
Mumtaz Allah madaukakin sarki yace fa idza ja'atit tammatul kubra idan wato at-tammatul kubra wato musiba mafi girma tazo domin sun ce at-tammatul kubra ita ce ad-dahiyatul uzma ad-dahiyatul lati la yustata musibar da take ta sha gaban komai musibar da take mai matukar girma shi yasa babban malamin mu yake ce mata abama sai ya ce uwar masifa wato lokacin da uwar masifa ta zo wato ita duk wata masifa wannan ce ta haife ta
to ɗaya ne dai daga cikin sunayen ainihin wato tashin alkiyama da Allah madaukakin sarki kirata at-tamma Allah ta'ala yace fa idza ja'at at-tammatul kubra lokacin da ainihin wato musiba mafi girma tazo yauma idhi yauma yatadhakkaru al-insan rana ce wanda mutun zai tuna masa'a abin da ya aikata na alkhairi ko kishiyar haka wa burrizatil jahimu liman yara kuma za a bayyanar da wutar jahannama ga wanda yake gani amma man taga amma wanda ya ketare iyaka wa atharal hayatad dunya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiya al ma'awa haqiqa wutar jahim ita ce makomarsa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa amma duk wanda yaji tsoran tsayawa gaba ga ubangijin sa wa nahan nafsa kuma ya hana zuciyarsa 'anil hawa gabarin soyayyanta fa innal jannata hiya al ma'awa to lallai aljanna ita ce makoma a gare shi yas'alunaka 'anis sa'ati suna tambayar ka game da alkiyama ayyana mursaha yaushe ne tabbatuwarta fi ma anta min dhikraha me ya hada ka da ambatanta menene amfanin ambatanta gare ka da kuma gare su ila rabbika muntahaha ilmun sanin yaushe ne alkiyama zuwa ga ubangijinka yake tikewa innama anta kai kawai munzirun mai gargadi ne manyakhshaha wanda aine wato kai mai gargadi ne ga manyakhshaha wanda zai ji tsoro yayi aiki saboda wannan rana din ka annahum kai ka ce su yauma yarauna haranar da zasu ganta lam yalbasu kamar basu zauna ba illa ashiyatan sai dan wani lokaci na rana au duhaha ko na hanzi Allah madaukakin sarki bayan a darasin da ya gabata muna ta magana game da ainihin wato tashi bayan mutuwa da kuma bayani game da tashin alkiyama Allah madaukakin sarki tun daga cikin suratul naba'i yake ta ba mu jawabai da amsoshi ga kafiran da basu yadda cewa za a tashi ba bayan an mutu Allah madaukakin sarki ya bada misalan wasu halittu manya manya wa'anda sun fi halittar dan adam girma da kuma in har akwai wata wahala to sun fi halittar dan adam wahala amma Allah madaukakin sarki babu abin da ya gagare shi babu abin da yake masa wahala ya halicce su wanda a karatun mu na jiya har Allah ta'ala ya ce a antum ashaddu khalqan am sama Allah ta'ala ya ce a tambayi su kafiran da basu yadda bayan an mutu jiki ya diddige Allah mai iko ne akan ya tashi wannan jikin ba sai Allah ta'ala ya ce a tambaye su shin halittar su ita ce tafi wahala tafi tsanani a wajen Allah ko kuma halittar sama amma ta tare da cewa halittar sama tafi tsanani tafi girma dangane da halittar dan adam domin halittar dan adam bata kai girman halittar samai ba amma bai zaman to tayi wa Allah subhanahu wa ta'ala wahala ba ballantana halittar su sai Allah ta'ala ya ci gaba da bamu ainihin wato wannan labari dan haka a darasin yau kuma sai Allah ta'ala yake fadar irin abinda zai faru bayan an tashi din domin akwai hikima da kuma ainihin tsari a cikin jawabin da Allah madaukakin sarki yake yi mana na farko ya labarta mana cewa akwai mutanen da basu yadda za a yi tashin alkiyama ba sannan ya tabbatar da cewa lallai tashin alkiyama nan za a yi shi yana da alamomi daga cikin alamomin sa sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana ainihin fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira ya gaya mana za a yi busa wanda wannan busar alama ce ta cikin alamomin tashin alkiyama to bayan an yi busar sai kuma Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin cewa za a hadu a wata rana wadda musiba ta ba ya kankanuwa bace shine ainihin wato fa idza ja'atit tammatul kubra idan ainihin wato at-tammatul kubra musiba mafi girma tazo to Allah madaukakin sarki yace yauma yatazakkaru al-insan rana ce wadda ainihin wato shi mutum zai tuna masa abin da ya aikata idan muka koma cikin ainihin wato tafsirin da muke karanta tafsirul muyassar sai malai yake cewa fa idza ja'atil qiyamatul kubra idan alqiyama babba tazo wa shiddatul uzma da tsanani mafi girma wa hiyan nafkhatu thaniya ita ce busa ta biyu inda idin to a wannan lokacin ne yu'radu 'alal insan ake bujirarwa mutum kullu amalihi dukkan aikinsa min khairin wa shar na alkhairi da sharri fayatadhakkaruhu zai tuna da wannan aikin yayi aiki lokaci kaza ya aikata kaza lokaci kaza ya aikata kaza a guri kaza yayi kaza wa ya'tarifu bihi kuma zai yi itirafi ya yadda cewa ya aikata wannan laifi din wa udhiratil jahannam sannan za a bayyanar da wutar jahannama li kulli mubsirin ga dukkan mai gani tura a ganta iyanan kurukuru shine wa burrizatil jahimu liman yara Allah madaukakin sarki yace za a bayyanar da ainihin wato wutar jahim wato a ganta kurukuru kiri da muzu kowa zai ganta Allah ta'ala ce fa amma man tagha amma wanda ya dagawa ai fa amma man tamarrada ala amrillah amma wanda ya taurare ya kangare wa umarnin Allah wa faddala alhayatad dunya shine wa afara alhayatad dunya wa faddala alhayatad dunya ya fifita rayuwar duniya san jin dadi san tara kudi san mulki san babban gida da motoci da sauransu alal akhirah ya fifita wannan akan lahira ya yadda ya saba wa Allah ya yadda ya take dokokin Allah wajen jin dadi da samun rayuwar duniya ya fifita wannan rayuwar akan rayuwar lahira to sai Allah ta'ala yace fa innal jahima hiyal ma'wa to hakika makomasa ita ce wuta fa inna masirahu ilan nar lalle makomasa izuwa wuta ne sannan sai Allah madaukakin sarki yace wa amma man khafa maqama rabbi amma wannan da yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa man khafa alqiyamam baina yadayillah lilhisab duk wanda yake tsoron tsayuwa gaban ubangiji domin yin hisabi a tambaye shi tun daga lokacin da ainihin ya balaga har zuwa lokacin da ya koma zuwa ga Allah rayuwarsa yaya ya tafiyar da ita dukiyarsa yaya samu yaya kashe komai sai an tambaye shi akai to yaji tsoron tsayuwarsa a gaban ubangiji domin hisabi wa nahan nafsa anil hawa ya kuma hana zuciyarsa soyayyanta ai wa nahan nafsa anil ahwa alfasida ya hana zuciya ga barin soyayya waɗanda suke alfasida batattu gurbatattu Allah madaukakin sarki yace fa innal jannata hiya maskanuhu to hakika aljanna hiya maskanuhu ita ce ainihin wato maskan wajen zamansa kaga anan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ranar tashin alkiyama idan ta zo to mutane za su kasu gida biyu kenan akwai waɗanda za su tafi ainihin wato aljanna akwai waɗanda za su tafi ta kamar yadda Allah ta'ala ya bada labarin haka a gurare daban-daban cikin alkur'ani to kaga a wannan surar shi ma aka ce idan wannan rana ta zo su waɗancan kafirai waɗanda suke ƙaryatawa game da alkur'ani suke ƙaryatawa game da gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ƙaryatawa game da tashi bayan an mutu to sannan suka biye wa soyayyan zuciyarsu suka tara duniya suka yi kokarin jin dadi a duniya suka fifita duniya fiye da ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya faɗa mana makomansu amma kuma a hannu guda sai Allah madaukakin sarki ya sake labarta mana ainihin wato ɗaya bangaren waɗanda su kuma sun tsaya sun bi dokokin Allah sun yi kokarin yin abinda Allah madaukakin sarki yake so sun kuma tsawatu ga barin abinda Allah ta'ala ya hana ba dan komai ba sai dan tsoran tsayuwa a gaban ubangiji domin hisabi Allah madaukakin sarki yace su kuma aljanna ita ce makomar su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su to sai Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anis sa'a suna tambayar ka game da yaushe ne za a tashi alkiyama ko suna tambayar ka anis sa'a game da alkiyama ayyana mursaha yaushe ne tabbatuwata yaushe ne za ta tabbata ba tambaya bace suke yi wai tambaya dan neman sani ko dan abin nan a tambaya ce irin ta isgili wannan yana daidai da ainihin wato maimakon mutun yayi aiki dan wannan ranar sai mutun ya tsaya yana tambayar yaushe za a yi ta kamar tambayar da wani balarabin kauye ya taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya musanya mata tambayar ko ya musanya mata jawabin tambayar tasa ya tambaye shi ya ce mata sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama kawai sai annabi ya ce masa ma a adatta laha wana tanadi kai mata yaushe ne yau ne gobe ne jibi ne ran alhamis ran juma'a ran kaza ne wannan ba shi bane muhimmi wana tanadi kai dan wannan ranar shine abin da ya kamata mutun ya maida hankali akai amma sanin yaushe ne ba shi bane muhimmi shi yasa da annabi da wannan balalban kauye ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne za a yi ta alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce masa jibi ko gata ko citta ko sati mai zuwa ko shekara mai zuwa sai Allah ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a adatta laha wani irin shiri da kimtsi da tanadi kai dan wannan rana to nan su ma suna tambaya ayya salunakal mushriku yasalukal mushrikuna ya muhammad mushrikai suna tambayar ka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam istighfafan dan wulakanci ba wai dan su yadda ba an waqatu hulul sa'a game da lokacin saukar alkiyama allati tatawa'aduhum biha wanda kake tayi musu barazana kana musu alƙawarin afkuwata lais lasta fi shay'in min ilmiha shine ma'ana fi ma anta min zikiraha fi ma anta min zikiraha ko dai kace me hadin ka da ambatanta me ya gama ka da ambatanta ko kuma mal fa'idatu laka walahum fi zikriha menene wata wace irin fa'ida zaka samu ko su samu ainihin wato a cikin ambatanta suna tambayar ka game da tashin alkiyama yaushe ne matabbatarta sai Allah ta'ala ya ce kai ma da kake damun kanka na kokarin sanin yaushe ne fi ma anta min zikiraha ai laysa ilmuha ilaika wala ila ahadin min khalqi min alkhalq sanin yaushe ne wannan ilimi ne da baka da shi kuma babu wani mahaluki mai wannan ilimi din bal maradduha wa marji'uha ila Allah wato makomar wannan ilimi zuwa ga Allah madaukakin sarki ne fa huwa allazi ya'lamu waqtaha 'ala at-ta'yin domin shine ubangiji ta'ala ya san lokacin ta abin ayyanawa amma ba wanda ya san ainihin wato yaushe za a yi tashin alkiyama da aka lasta fi shay'in min ilmiha kai ba ka da wani abu na masaniya game da ita ba ka da wani ilimi akan yaushe za a yi tashin alkiyama da aka me na damun kanka da bata wa kanka lokaci wajen kokarin sai ka ba su amsar yaushe ne an fahimta ko shine mal fa'idatu laka walahum fi zikriha menene amfanin ambatan yaushe za a yi tashin alkiyama gare ka ko kuma gare su ba shi da wani fa'ida fa'idar kawai shine duk wani wanda yake so ya hadu da Allah lafiya a wannan rana yayi shiri da kimtsi yayi kyakkyawan aiki ya kauce wa miyagun ayyuka dan wannan rana wannan shine muhimmin abin da ake so mu maida hankalin mu akai ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace ila rabbika muntahaha ai zuwa ga ubangijinka ainihin wato muntahaha iliminta yake tikewa bal maraddu zalika ila Allah azza wajal makomar sanin yaushe za a yi tashin alkiyama actual ranar ko actual lokacin to wannan sanin sa ya ko yana tabbata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wa innama sha'anuka fi amri sa'a abinda kawai ya shafe ka game da al'amarin alkiyama an tuhaddira minha man yakhafaha ka tsawaci wanda yake tsoron me zai faru a wannan ranar kawai kai masa gargadi kai masa wa'azi innama anta munziru man yakhshaha kai kawai me gargadi ne ga man yakhshaha wanda ke jin tsoron haduwa da Allah a wannan rana din innama anta munziru man yakhshaha Allah madaukakin sarki yace innama ba'aftuka ma'ana kaman innama anta munziru man yakhshaha innama ba'aftuka na aiko ka ne kawai litunziran nasa dan ka gargadi mutane wato hadhirahum ka tsawatar da su min ba'asillahi daga irin kamun Allah da tsananin Allah wa azabihi da azabasa faman khashiyallaha duk wanda yaji tsoron Allah wa khafa maqamahu yaji tsoron tsayuwa gaban sa wa wa'idahu yaji tsoron wato narkon Allah ittaba'aka sai bika fa aflaha sai rabauta wa anjaha yasira wal khaybatu wal khasaratu ala man kadzabaka wa khalafaka tabiwa da hasara sun tabbata ga duk wanda ya karyata ka kuma ya saba maka shine innama anta munziru man yakhshaha kawai kana yin gargadi ne ga man yakhshaha an aiko ka ne dan kai gargadi ka tsoratar ga duk wanda ya dauki gargadinka ya dauki wa'azinka yayi ji tsoran haduwarsa da Allah yayi aiki mai kyau ya tsira ya rabota ya kubuta wanda kuma yayi akasin haka yaga akasin haka Allah ya kiyaye da haka innama sha'anuka fi amri sa'a sha'aninka abinda ya shafe ka game da al'amarin alkiyama an tuhadhira minha man yakhafaha ka gargadi ka tsoratar da wanda yake tsoranta wato game da ita ka annahum Allah madaukakin sarki yace duk wannan izgilancin da suka yi yaushe ne za a yi tashin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama in wato ka zo mana da abin da kai mana alkawari in kun ka kasance da gaske ne ka ce za a yi kaza ka ce za a yi kaza su suna ganin kaman yayi kama da wasan kwaikwayo ko yayi kama da mustahili wannan zancen na tashi bayan mutuwa haka suke daukan sa suna daukan maganar tashi bayan mutuwa kaman me kamar wani abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba da haka babu wani shiri sakin jikin su suka yi kawai suka yi taka tobar su suka yi tatambelan su a duniya ba su yi abin da ya kamata ba to dan haka shi sa ranar idan ta zo Allah ta'ala ya ce ka annahum idan aka wayi gari aka yi waccan busa din da Allah ta'ala ya ce fa idza ja'ati tammatul kubra wannan shi damatul kubra malamai suka ce busa ta biyu kenan to lokacin kowa zai bayyana a gaban Allah subhanahu wataala to a wannan lokacin ka annahum kai ka ce su yauma yarawnaha ranar da za su ganta ko ranar da za su ga ita azabar Allah ko ranar da za su ga wannan ranar da ake musu alƙawarin zuwanta lam yalbathu kai ka ce ba su zauna ba a wannan duniyar ko kuma a cikin kabarin su ba su dade ba a ciki haka suke gani yaushe haka muka shigo nan ko yaushe kwanan mu nawa ka annahum lam yalbathu za su ga abin kaga da suna ta ganin abin yaki zuwa yaushe ne tambaya nawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da tashin alkiyama tambayoyi a gurare daban-daban yas'alunaka anis sa'ati qul inna ma ilmuha inda rabbi Allah ta'ala yana ta cewa ka gaya musu ilimin yaushe amma suna ta kokar wai dan su ji yaushe ne in dai ana an ce akwai alkiyaman nan za ta zo to yaushe ne sai gashi ta zo din kuma sai Allah ya ce ka annahum kamar su yauma yarawna haran da zasu ganta lam yalbasu kaman basu dade ba kaman basu zauna ba illa ashiyatan aw duhaha sai ashiya sun ce daga azhar zuwa faduwar rana duhaha daga bullowar wato rana da safe kenan daga hudowar rana zuwa rabin yini wa zuwa rabin rana wannan shine duha kai ka ce basu zauna ba illa ashiyatan aw duhaha ka'annahum yawma yarawnaha qiyaa wa ka'annahum kamar cewa su yawma yarawnaha ranar da zasu ganta qiyamas sa'a yawma yarawna qiyamas sa'a ran da zasu ga tsayuwar alkiyama lam yalbathu til hayatid dunya kamar basu zauna ba a rayuwar duniya li hauli sa'a saboda tashin hankali da furgici da masifa da suka gani ta wannan rana ta alkiyama illa ma baina dhuhri ila ghurubi shamsi aw ma baina dulu'i shamsi ila nisfi nahar yanzu duk wannan shekarun da suka yi a duniya suna ta izgili yanzu da rana ta zo kuma suna ganin kamar lokacin bai wuce daga ainihin wato abin da ke tsakanin azhar zuwa faduwar rana ba ko abin da ke tsakanin hudowar rana zuwa nisfin nahar ka annahum lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha to wannan kaga kadan kenan daga cikin abinda wannan sura take magana akai wanda takeice sura ce wadda ita ma ta kunshi bayanai masu tarin yawa game da abinda ya shafi alkiyama da kuma gaskiyar tabbatuwar ita alkiyama din da kuma yanda mutane za su kasance rukuni biyu wani rukunin za su tafi aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin su wani rukunin kuma za su tafi wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu sannan a cikin wannan gargadi ne karka dauka da wasu rukunin mutane kawai ake ko kafiran Qurayshawa ko kafiran kaza a duk wanda yayi ƙaryata abinda Allah madaukakin sarki yayi ko manzanni da shi ko yayi nuna babu tashi bayan an mutu to zai yi tarayya da kafiran Qurayshawa da dukkan sauran kafirai a cikin dukkan irin abinda Allah ta'ala ya shirya na ainihin gargadi da ainihin wato narko gare su Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka kai sai zamu shiga cikin sura ta gaba malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
نعم. سورة عبس wannan shine sunan da tafi shahara da shi kuma shine aka fi ambatanta da shi kamar yanda mai itqan fi ulumil qur'an ya tabbatar cewa tana daga cikin sura to surorin da wannan shine sunan ta da ya fi shahara kuma aka fi sanin ta da shi wannan sura bisa haduwar malamai sura ce makkiya ma'ana sura ce wadda aka saukar da ita a Makka sannan an kirga ta a matsayin sura ta 24 wajen jeren giyar saukar surorin Al-Qur'ani ta sauka bayan suratul Najmi gabanin a saukar da suratul Qadar sannan ma'abuta kididdiga da lissafin ayoyi cikin malamai musamman cikin malaman Madina da na Makka da na Kufa sun ce tana da ayoyi 42 ne wanda a wajen malaman Basra suna ganin ayoyinta 41 a wajen malaman Sham su kuma suna ganin tana da ayoyi guda 40 ne sannan ita ce sura ta farko cikin awal mufassal ma'ana suraren surorin da suke matsakaita cikin al-mufassal dalilin saukar ainihin wato wannan sura za mu ji shi insha Allah abinda wannan sura ta kunsa ta'limu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan sura ubangiji ta'ala yana sake karantar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam al-muwazana ya zamanto yana yin au baina maratibil masalih tsakanin maratib na maslaha matakai na maslaha ma'ana idan abu kaza maslaha ne to Allah madaukakin sarki a wannan sura in mun karanta zamu ji yanda Allah ya karantar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanda ya kamata ya dinga auna tsakanin maslahohi abu kaza maslaha to wanne za a fara gabatarwa sannan wanne na fata an fahimta sannan a cikin wannan sura ta kunshi ishara ko nuni zuwa ga wato bambanci tsakanin halin mushrikai waɗanda suke bujirewa shiriyar musulunci da kuma musulmi waɗanda su kuma suke fuskantowa da kuma bibiyar shiriya ta addinin musulunci sannan abu na gaba surar ta kunshi hada wato tunatarwa da wa'azantarwa da kuma girmamawa ga muminai da kuma yanda Allah ta'ala yake fadan daukakar darajojinsu a wajensa duk zamu ji a cikin wannan sura sannan akwai yabo akan Al-Qur'ani da karantar da Al-Qur'ani wato akwai yabo ga karanta Al-Qur'ani da karantar da shi liman ragiba fi ilmihi ga wanda yake kwadayi a cikin ilimin Al-Qur'ani din sannan bayan wannan bayanin a cikin surorin sai kuma aka tashi daga nan sai aka tafi zuwa bayanin sifar wato irin tsananin kafirci na jagorori da shugabannin Qurayshawa inda suka yi girman kaiwa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda dalilin kiran nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu wajen ya
a cikin wannan sura akwai ainihin wato tabbatar da tashi kalin maganar da ya tashi bayan an mutu dan da ma galibin surorin makka galibin su du'a irin wannan yanayi ne magana ce akan tauhidi magana ce game da tashin alkiyama tashi bayan an mutu da sauransu gogurmai da za a yi ta kenan dan haka a cikin wannan surar har wa yau za a sake dawo mana da bayanin tabbatar da tashi bayan an mutu wannan yana daga cikin abinda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran su wa'annan kafiran Quraysha manya zuwa gare shi lokacin da Ibn Ummi Maktum shi kuma ya halarto yazo majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin tashi bayan an mutu yana daga cikin manya manyan abinda alqur'ani yafi ainihin wato maida hankali da kuma damuwa da su min haythu inna inkaral ba'd domin inkarin tashi dinnan wal aslul asil fi tasmimil mushrikina wannan kuma kaman shine tushe ko asali wajen tsantsar shirkan mushrikai akan wajibcin watsi da da'awar alqur'ani da wato kuskuren su shine suna ganin su bi annahu yad'u ila almuhal qur'anin nan daga cikin dalilan da yasa suke yin watsi suke ko unkula da alqur'ani ai daga ciki saboda yana yawan kawo cewa za a tashi bayan an mutu suna ganin yana kira zuwa ga mustahili zuwa ga wani abu wanda yake ƙarya ne an fahimta shine sai Allah ta'ala ya kafa musu hujja da halittar dan adam ya kuma kafa musu hujja bayan dan adam din da abin da yake fitarwa na tsirrai da bushiyoyi daga ƙasa wanda take matacciya sannan ubangiji subhanahu wataala ya biyo bayan wannan bayani da kuma gargadi game da saukar tashin alkiyama da tsoratarwa da barazana game da tashi-tashin hankulan wannan rana da irin abin da zai biyo bayanta na sakamako ga masu tsoron Allah da kuma ukuba ga waɗanda suke masu musu da kuma inkari game da ainihin wato ayoyin Allah sannan a cikin wannan sura har wa yau akwai at-tadhkir tunatarwa bi ni'matillahi 'alal munkirin asa an yashkuruhu irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa waɗannan masu inkarin wai ko za su gode masa su tuno shi fa yayi musu kaza shi yayi musu kaza shi yayi musu kaza su tuno me irin wannan ya kamata a gode masa su gode masa a cikin wannan sura akwai sannan a cikin wannan sura akwai at-tanwi bi du'afa'il mu'minin wato jan hankali game da rauna na cikin mu'minai da kuma daukakar matsayinsu da alkhairin da ke tattara a cikin zuciyarsu da tsoron Allah da ke cikin ransu kuma da sanar da mu cewa su ne mafiya girma a wajen Allah sama da ma'abota wadata da mulki wa'anda suka rasa tsarkin zuciya kuma su ne ma suka cancanci a kaskantar da su a wulakanta su ba a girmama su ba kar ya zamanto ana girmama mutane dan kudin su dan mulkin su ko da mutane ne fasikai ko da mutane ne kafirai jakirai wa'anda ba su da tsarkin zuciya a nuna cewa mutanen kirki komai rashin wadatar su ko da ba su bane masu mulki to su ne mafiya girma a wajen Allah subhanahu wataala wannan kadan daga cikin abubuwan da zamu ji kenan a cikin wannan sura ta Abasa wa Tawalla to kamar yanda muka fada akwai dalilin saukar wannan sura domin zai taimaka mana wajen fahimtar ayoyin da malamin ya karanta mana shine da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi bayanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana yawman ya kasance wata rana yukhadibu ba'dha udama'i quraishi yana tattaunawa yana magana da wani wasu cikin manya-manyan Qurayshawa yana tattaunawa da su wa qad dami'a fi islami wanda yake tattaunawa wannan da shi wasu sun ce Walid ibn al-Mughira wasu sun ce kaza duk dai akwai sabanin malaman tafsiri game da wasu sun ce jama'a ne da yawa cikin Qurayshawan amma dai muhallu shahid al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab akwai kaida ta malamai ayi la'akari shi yasa duk abin da muka karanta a ciki kanka dauka da wancan wanda annabi suke tattauna da shi kawai akan sa ake magana a kodi yaushe shi alqur'ani ana kallon umumin lafazin sa ne ba wani dalilin sababi ba da ko da an gaya mana dalilin saukar wannan aya to kan mu dauka dalilin ya takaici iya a abin da ya sauka akai ya shafi har rayuwar da muke ciki a yau daga nan har zuwa tashin alkiyama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad dami'a yayi kwadaitu fi islamihi wajen musulintar wannan wanda suke tattaunawa tare da shi fa bainama huwa yukhadibu yana cikin tattaunawa da shi wa yunajihi da ganawa da shi ta musamman id aqbala ibn ummi maktumin sai ga ibn ummi maktum shi kuma ya taho wa kana mimman aslama qadiman shi ko ibn ummi maktum din nan yana cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da suka musulunta tun da dadewa faja'ala yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da wata mas'ala ta addini wa yulihu alai ya kuma nace wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ya bashi amsa wa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam allau kaffa sa'atahu tilk shi kuma annabi yana taburin ina ma dai ibnu ummi maktum zai hakura da wannan tambayar adije wannan lokacin ya hakura ya saurara dan kila annabi yana kudin ya farauto wannan cikin manyan quraisha wanda musulunta sa kaman za a ƙara samun ƙarfi ga musulunci kuma wasu ta dalilin su za su musulunta shi yasa annabi ke taburin ina ma ibnu ummi maktum ya dan saurara ya janye ya hakura da tambayar nan tasa a daidai wannan lokaci liyatamakkana min mukhatabati zalikar rajul dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar tattaunawa da wannan babban mutum cikin quraishawa dama an waragabatan fi hidayati saboda kwadayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi wajen shiri wato shiryuwar wannan ainihin cikin kafiran quraisha din wa abasa fi wajhi ibnu ummi maktumin wa a'rada an da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gimtse fuska ya daure fuskar sa ya kauda ainihin wato fuskar sa ga barin ibnu ummi maktum wa aqbala ala al-akhar ya maida hankalin sa wajen shi wancan wanda suke tattaunawa din ina fata an gane fa anzalallahu ta'ala abasa wa tawalla shine fa dalilin saukar wannan aya kun ji ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kokari ba wai dan ya wulakantar da ibnu ummi maktum ba a'a sai dan shi ibnu ummi maktum ya riga ya shigo musulunci ga wani shi kuma da ake kokarin yanzu ya shigo da haka sai annabi ya fifita maslahar wannan sama da ta ibnu ummi maktum da ibnu ummi maktum ya nace harran annabi sallallahu alaihi wasallam ya soso fuskar sa ta daure bai ji dadin wannan nacewa da ibnu ummi maktum yayi masa ba to shine Allah madaukakin sarki shi kuma yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ladabi cewa dan me yasa bai saurari ibnu ummi maktum ba ya koma yana sauraron wancan ga wanda ya riga ya samu ya shigo a hannu ga wancan wanda wallahu a'lamu yitayyudu sai an gama bata lokacin an yi masa bayanin kuma ya ki karba kamar yanda zamu ji ainihin wato siyakin ayoyin insha Allah Allah madaukakin sarki ya ce abasa wa tawalla abasa ya daura fuska ko abasa ya gimtse abasa duk yana daukan wannan an fahimta dan ba zaka ce dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowace kalma za a jingina masa ba zaka ce ya turkune fuska ko ya bata rai ko ya tuto la'alla ana duba kalmomin da za su zama akwai ladabi wajen jingina su zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam abasa ya daure fuska wa tawalla ya kauda ya juya baya ko kuma ya kauda kai an ja'ahu al'ama dan makahu ya zo masa yake cewa zahara taghayyur wal'abus fi wajhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lalle canzawa da daurewa ta bayyana a fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'rada ya kuma kauda kai li ajali anna al'ama abdullahi ibn ummi maktum ba dan komai ba sai dan makahon nan abdullahi ibn ummi maktum ja'ahu ya zo masa mustarshidan yana neman ya shiryar da shi wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam munshagilan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu bi da'awati kuffari quraishin da kiran manyan quraishawa ila al-islam zuwa musulunci wama yudrika la'allahu yazzakka Allah madaukakin sarki yake cewa wama yudrika menene ya sanar da kai la'allahu ya zakka ko zai sarkaka aw ya zakkaru ko kuma idan yawo azantun fatanfa ko in an masa gargadin ko in an yi masa tunatarwar fatanfa ahu dhikira tunatarwar zace masa amfani amma manista gana amma wanda ya wadatu fa anta lahu tasadda sai gashi kai kuma kana bujirewa ga barin sa wama alayka alla yazakka ko fa anta lahu fa amma man istaghna amma wanda ya wadatu fa anta lahu tasadda sai gashi kai kana bujira daga gare shi wama alayka alla yazakka me zai dame ka idan bai tsarkaka ba wa amma man ja'aka yas'a amma wannan da yazo maka yas'a yana sauri wa huwa yakhsha yana tsoron Allah fa anta anhu talaha sai gashi kana shagaltuwa ga barin sa kalla ba haka abin yake ba innaha lalle ita tazkiratun tunatarwa ce lalle wannan bayani wa azim tunatarwa ne lalle wannan alqur'anin tazkiratun tunatarwa ne faman sha'a wanda yaso ya ga dama zakarahu wa azin da akai sai ya tunatar da shi karatun alqur'anin sai ya tunatar da shi fi suhufin mukarrama yana cikin wasu takaddu wasu littafai ababan girmamawa marfu'atin madaukaka mutahharatin ababan tsarkakewa bi aidi safara suna hannun wasu mala'iku waɗanda suke safara jakadu kiramin waɗanda suke masu karamci masu daraja barara masu biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan sune ayoyin da malai karanta ko malai yake cewa ayyu shay'in yaj'aluka aliman bi haqiqatin mun karanta aya ta farko da ta biyu a sharhin da muke yi na tafsirin tafsirul muyassar to aya ta uku da ta hudu wa ayyu shay'in shine ma'ana wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra wa ayyu shay'in yaj'aluka wani abu ne ya saka aliman ka zama kana da wata masaniya bi haqiqati amrihi ga haqiqanin al'amarin shi wannan da ka maida hankalinka zuwa gare shi kana da wata masaniya kana da wani tabbaci kana da wani ilimi da haqiqanin sanin al'amarin sa la'allahu bi su'alihi tazku nafsa ka sani bi su'alihi da tambayar da zai yi tazku nafsahu zuciyarsa ta ƙara tsarkaka wa taqhura ta ƙara tsaftata aw ya hasuna lahu al-mazid ko kuma ya ƙara samun ainihin min al-i'tibar daukan izina walizdijar da kuma tsawatuwa shi wannan makahon da yazo yana abin nan wama yudrika la'allahu yazakka an bayyana ko aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna an hidayatik ko an hadik amma man istaghna amma wannan da istaghna ya wadatu an hadik gabarin shiriyarka fa anta lahu tasadda sai gashi kai kuma fa anta lahu sai gashi kai kuma gare shi tasadda ai ta ta'arrad lahu kana wato ta ta'arrad kana bujira a gare shi wato sighik li kalami kana sauraron zancen sa wa ayyu shay'in alayka wani laifi ne akan ka Allah ya tada haramin kufrihi idan bai tsarkaka ba daga kafircin sa wancan da yazo maka kana da masaniyar cewa kana da wani ilimi cewa da ya saka kai masa haka baka saurare shi ba a daidai lokacin da yazo shi wancan makahon ka sani tambayar da zai maka wanda za ta ƙara masa imani ta ƙara masa tsarkin zuciya ya ƙara samun shiriya ya ƙara wa'azantuwa ya ƙara tsawatuwa amma ka zo ka maida hankalinka zuwa ga wanda ya shi a daidai wannan lokacin ma istaghana an hadik ya wadatu gaban shiriyar ka yanayin maganar da yake ma da tattaunawa da yake maka ya nuna ba shiriyar ka yake so ba ya wadatu gaban shiriyar ka amma fa anta tata'arradu lahu amma kai kuma kana tabbujirar da kanka gare shi wa tusgi li kalami kana ta sauraron zantuttukan sa wa ayyu shay'in alayka to wani laifi ne akan ka me zai cutar da kai Allah ya zakka ai Allah ya tatahara min kufri idan bai tsarkaka ba daga kafircin sa in bai musulunta ba me ya rage ka na fata an gane Allah madaukakin sarki yake cewa wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha wa amma man ja'aka yas'a amma wanda yazo maka yas'a yana ta sauri wa amma man kana harisan ala liqa'ik, amma wanda ya kasance yana ta kwadayin haduwa da kai, yana ta hanzari yazo ya samu haduwa da kai, wa huwa yakhsha Allah, yana ta tsoron Allah, min at-taqsiri fil istirshad, na ya samu gazawa da tasgaro da takaituwa wajen samun shari'a, da haka yake ta sauri yazo ko zai ƙara samun shari'a, yana ganin ya gaza abin da ya kamata ya samu na shari'a bai gama samu ba, yana ta sauri yazo wajen kai samu, fa anta anhu tatashagal, amma sai gashi kai kuma kana shagaltuwa ga barin sa, laysa al-amru kama fa'alta ya Muhammad, al-amarin ba haka yake ba, ba kaman yanda ka aikata, ba kaman yanda ka, wato laysa al-amru kama fa'alta ya Muhammad, al-amarin ba haka yake ba kaman yanda ka aikata, inna hadhihi sura, lalle wannan sura mau'izatul lak, gargadi ne da wa'azi gare ka, wa likulli man sha'a litti'az, da kuma duk wanda yake son zai yi wa'azi, faman sha'a zakarahu Allah wa atamma bi wahayi, dan ka iya ganin duk ka zamanto shari'arka ko wa'azinka budadde ne ga kowa, budadde ne ga talakawa, budadde ne ga masu kuɗi, ga masu mulki, da waɗanda ake mulka, da maza da mata da yara da manya, ya zamanto haka, domin inda kake tunani kila ba nan shari'ar take ba, wanda kake kokarin shari'a ya kake kokarin kira kila ba shi bane wanda Allah ta'ala zai shiryar din ga waɗanda suka fi bukatarka, da haka inna hadhihi sura, wannan sura mau'izatu lak, gargadi ce gare ka, wa likulli man sha'a litti'az, ga duk kuma wanda yake son zai yi wa'azi, faman sha'a zakara, Allah ta'ala ya ce faman sha'a, wanda ya so, zakara ay zakara Allah, wanda ya so ya tuna Allah, wa atamma bi wahayi, wanda ya so yayi koyi da wahayin wahayinsa, hadha alwahyu, wannan wahayin, wa huwa alquran, shine alqurani, fi suhufin, wanda Allah ta'ala ce fi suhufin mukarrama, wannan alqurani yana cikin wasu takaddu mutahhara, wato fi suhufin mukarrama kai mu'azzama, wadanda suke ababan girmamawa, muwaqqara, ababan darajantawa, aliyatul qadr, masu madaukakiyar madaukakin matsayi, mutahharatun min ad-danas, takaddu ne ko kuma littafi ne wanda yake tsarkakacce daga datti, wa ziyada, tsarkakakken littafi ne ga barin kari, wanda kasa da kuma rage, bi aidi malaikatin kataba, bi aidi safara, kuma wannan littafi yana hannun wasu mala'iku waɗanda suke safara, kataba sufara, safara marubuta kuma jakadu, bainallahi wa khalqi, tsakanin Allah da halittarsa, kiramin barara, ay kiramil khalq, masu girman halitta, ba kanana bane, masu girman halitta, akhlaquhum wa af'aluhum barra tahira, sannan tabi'unsu da ayyukansu na nagarta ne, tsarkakakku, Allah madaukakin sarki yake cewa bi aidi safara kiramin barara, kenan duk wanda yake son wa'azi, yake son gaskiya, yake son shari'a, sai ya koma cikin wannan littafi wanda Allah ta'ala ya masa wannan take, ya masa wannan kirari a cikin wannan sura. Na'am, Allah madaukakin sarki yake
utila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara ثم السبيل يسرا ثم أماته فأقبرا ثم إذا شاء أنشرا كلا لما يقض ما أمرا.
الله مدوكين سركي يتي قتل الإنسان ما أكفر الله أنجب متن ma akfarahu, mamakin kafircinsa, Allah anci mutum mamakin irin kafircinsa, min ayyi shay'in khalaqa, bai ga ta me, bai gani bane cewa daga me aka halicce shi, min nutfatin, daga dugon mani ne khalaqahu ubangiji ya halice shi, faqaddarahu kuma ya kaddara shi, thumma sabila yassara, sannan ya saukake masa hanya, thumma amatahu, sannan ubangiji ta'ala ya karburansa ya kashe shi, fa aqbarahu kuma ya wato sanya shi a cikin kabari. Thumma idza sha'a, sannan idan Ubangiji ya ga dama kuma an sharahu, shine wanda zai tashe shi. Kalla, ba haka abin yake ba. Lamma yaqdi ma amara, har yanzu mu dan adam bai gama yin abin da aka umarce shi ba. Ku kallo waɗannan ayoyi. Allah madaukakin sarki ce qutilal insan, ay lu'inal insanul kafir wa udhib. Allah an ci mutumin da yake kafiri, an azabtar da shi. Ma akfara, ay ma ashadda kufrihi bi rabbi, ma makin irin tsananin kafircin sa game da Ubangijinsa. Bai kamata dan adam ya zama mai kafircewa Ubangiji ba. Min ayyi shay'in khalaqa alam yara, min ayyi shay'in khalaqahu Allahu awwala marra, shin bai gani bane daga me Allah madaukakin sarki ya halicce shi tun a karan farko? Bai gani bane, ba shi da masaniya game da abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da shi? Khalaqahu Allahu min ma'in qalil, Allah ta'ala ya halicce shi daga wani ruwa dan kadan. Wa huwa al-mani, shine ainihin wato ruwan mani. Faqaddarahu atwara, Ubangiji ta'ala ya kaddara shi atwaran, mataki mataki, daga dugon mani ya koma gudan jini, daga gudan jini ya koma tsoka, kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin Abdullah ibn Mas'ud ya fada, mataki mataki. Thumma bayyana lahu tariqal khair wa shar, thumma sabila yassara, sannan ya saukake ya hore masa tafarki hanya. Ai thumma bayyana lahu tariqal khair wa shar, sannan Ubangiji ta'ala ya bayyana masa hanya da kuma tafarkin alkhairi da na sharri. Thumma amatahu, sannan Ubangiji kuma ya kashe shi. Faja'ala lahu makanan, kuma ya sanya masa wani guri. Yuqbaru fihi, da za a yi masa kabari a cikin sa. Ubangiji dishi wa dan adam wannan, ya halicce shi daga dugon mani, ya taso mataki mataki har ya kai cikakken mutum, kuma Allah ta'ala ya hore masa hanyoyi da zai bi. In yabi wannan hanyar zai samu alkhairin duniya da lahira, in yabi wannan akwai sharri, da Allah ya masa wannan. Sannan ana nan kuma lokacin mutuwarsa yayi, Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa. Sannan bayan Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa, kuma Allah ta'ala ya halicci wani guri ya kubaru fihi, da yace kuma ayi masa kabari a ciki, a sashi a ciki. Thumma, sannan kuma idza sha'a subhanahu ahya, idan Ubangiji madaukakin sarki ya ga dama kuma ya sake rayar da shi, shine thumma idza sha'a ansharahu wa ba'athahu ba'da mauti, ya kuma tashe shi bayan mutuwarsa, lil hisabi wal jaza, domin yi masa hisabi da kuma sakamako. Allah madaukakin sarki yace kalla lamma yaqdi ma amara, laysa al-amru kama yaqulu al-kafir wa yaf'al, al-amrun ba kaman yanda kafirai suke fada ba ko suke aikatawa ne. Falam yu'addi ma amarahu Allah bihi min al-iman wal-amal bi ta'ati, har yanzu fa bai bayar da haƙƙin abinda Allah ya umarce shi da shi na imani da Allah madaukakin sarki, da kuma aiki ta hanyar da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, har yanzu bai bayar da wannan haƙƙin ba. Shine kalla laysa al-amru kama yaqulu al-kafir wa yaf'al, kafiri abin da yake fada ko yake aikata, al'amarin ba haka yake ba. Lamma yaqdi ma amara, har yanzu abin da Allah ta'ala ya umarce shi nayi na ainihin wato imani da Allah madaukakin sarki, da kuma bautawa Allah shi kadai, da kuma ayyuka nagari, har yanzu dan adam bai yi ba, har yanzu bai cika wannan umarnin ba. Allah madaukakin sarki yace
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li an'amikum.
Allah madaukakin sarki yake cewa falyanzuril insanu ila ta'ami, to mutun yayi duba mana zuwa ga abincin sa. Anna sababna alma'a, lalle mu ne muka zubo ruwa daga sama sabban zubowa. Thumma shaqaqna al-arda, sannan muka tsaga kasa shaqqan tsagawa. Fa ambatna fiha habba, muka tsirar da kwayoyi a cikin ta. Wa inaban, muka tsirar da inibi. Wa qadba, da kuma ciyawa, shine qadb. Wa inaban da inibi, wa qadba da ciyawa. Allah madaukakin sarki ya ce wa zaitunan, da itaciyar zaitun. Wa nakhla, da itacen dabino. Wa hada'iqa, da kuma gonaki gulba masu yawan itatuwa. Wa fakihatan, da itacen kayan marmari. Wa abba, da gurin ciwo. Mata'an lakum, wannan duk abubuwa ne na jin daɗi gare ku. Wali an'amikum, da ku da dabbobinku. Allah madaukakin sarki ya ce faliyata dabbar al-insan, mutum yayi duba mana, yayi tadabburi, yayi lura, yayi nazari. Kaifa khalaqallahu ta'ama, yaya Allah ya halicci abincin dan adam. Alladhi huwa qiwamu hayati, wanda shine rayuwarsa take tsayuwa da shi. Ba zai iya rayuwa ba sai ya ci, ba zai rayu ba sai ya sha. Kuma abincin nan, kaman yanda Allah ta'ala ya halicce shi ya samar da shi, to haka Ubangiji ta'ala ya halicci abincinsa. Allah ta'ala ya ce anna sababna alma, lalle mu muka zubar da ainihin alma, wato ruwa. Alal ardi, a ban kasa sabban zubarwa. Thumma shaqaqnaha, sannan muka tsatsaga ita kasa din. Bima akharajna minha, saboda abinda muka fitar daga kasa din. Min nabatin shatta, na tsirrai mabambanta. Fa ambatna fiha habba, muka tsirar da kwayoyi a ciki. Shinkafa, dawa, alkama, masara, acha, da sauran dukkan ainihin kwayoyi. Wa inaban, Allah madaukakin sarki yace, da kuma inibi. Wa qadba, da kuma ciyawa. Ay alafan lidawab, da harawa ta dabbobi. An fahimta, shine inaban wa qadban, ciyayi. Ciyayi Allah ta'ala ya halicce su, ya tsirar da su. Lidawab, saboda dabbobi. Wa zaitunan, da itacen zaitun. Wa nakhla, da itacen dabino. Wa hada'iqa, da gonaki. Azimatul ashjar, masu manya manyan bishiyu. Wa thimaran, da yayin itace. Wa kala, da ciyayi. Tan'amuna biha, Allah ta'ala yace dan ku ni'imtu da su. Antum, ku mutane. Wa an'amukum, da kuma ainihin dabbobin ku na ni'ima. Wannan Allah madaukakin sarki yana sake gorantawa dan adam irin ainihin baiwar da Allah madaukakin sarki yayi masa. Ba shi ya samar wa kansa waɗannan abubuwan ba, Allah ta'ala shi ya halicce shi daga babu. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ce ka kalli abincin ka mana, ka kalli ya ita kanta basira da Allah ya kimsa maka, ka gano cewa masara ci ake, dawa ci ake, shinkafa ci ake, alkama ci ake, amma irin tsiro iri kaza ba a ci, tsiro iri kaza daci ne da shi, tsiro iri kaza in an ci mutuwa ake, tsiro iri kaza na dabbobi ne. Wannan hankalin shi ma ya kamata dan adam ya gode wa Allah akai. Ya akai kake combination din wake ka hada da shinkafa, ka sa masa wake da shinkafa. Wannan ilhamar da Allah ta'ala ya kimsa maka, ya kamata ka gode wa Allah akai. Ka hada tuwo kuma kai masa miya, kuma miyan nan kaga ta dace da tuwon. Allah madaukakin sarki ya saman maka da hatsin da kai tuwon da shi, ya saman maka kuma da ainihin wato ganyaye da kai miya da su. Allah ta'ala ya gaya ma irin hanyoyin da yake ya saman maka abincin. Yace ya shine ya zubo kai yanzu da kake yin noma a gona, ka shuka dawa, ka shuka masara, ka shuka kaza. Yanzu ruwan ba ruwan Allah bane. Allah ta'ala ce mu ne ba muke zubo da ruwan daga sama. Idan muka zubo da shi, sannan mu tsaga kasa in Allah ya ga dama sai ya gama zubo da ruwan sai ruwan ya zama kamar tsandauri ya ke shiga cikin kasa ya kwarare ya bi wasu magudane kawai je wani guri ya taru amma Allah cikin ikon sa cikin kudurar sa sai Allah madaukakin sarki ya tsaga kasar sai ruwan ya shiga ciki sannan in ruwan ya shiga ciki kai dai kawai ka tona kasa ka jefa kwaya guda daya ko kwaya biyu ka mai da kasa ka binne ka zuba wa Allah ido can kuma hadari ya hado yayi ganga ganga ya tattaro azab go ruwa daga sama kasan nan Allah ta'ala ya umarce ta ta bubbude ruwa ya shiga cikin ta wannan tsiran da ka shuka kuma shikenan sai Allah ta'ala ya fitar da kwayoyi daga wannan ainihin wato abinda kasa ta tsage ya fito din shine fa ambatina fiha habba Allah madaukakin sarki yace wannan duffa Allah madaukakin sarki yayi maka wannan ne dan ka san wane ne shi ka girmama shi ka kuma ainihin imani da shi ka bautata masa shi kadai ka kuma yadda cewa ubangijin da yayi wannan to zai iya tasar da mutane bayan sun mutu ubangijin duk da yayi waɗannan abubuwan halittun nan to ubangijin nan yana da iko da damar ya kuma dawo da mutum bayan ya mutu ina fata an gane Allah madaukakin sarki yace wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'ika gulba kaga wannan abinci ne wannan kayan marmari ne duk Allah madaukakin sarki ga kuma ciyawa da zakar dabbobin ku za su ci su yi kiba kuma su ma dabbobin nan ni'ima ne ku yanka ku ci Allah yace duk wannan ba yayi bane dan bukatar sa mata'an lakum dan ku ji dadi wali an'amikum dabbobin ku su bulbul dan haka ba Allah ta'ala ya halitta kuma yace a bautata masa yace ba za a bautata masa ba wannan tsagiranci shi sa Allah ta'ala ce qutilal insanu ma akbaru an tsine wa dan adam Allah wadaran dan adam mamakin irin tsananin kafircin sa da ubangijinsa yanzu ubangijin da yawo dan adam irin wannan baiwa da falala kala 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 daban-daban yanzu bai cancanci a gode masa ba bai cancanci a bautata masa shi kadai ba Allah madaukakin sarki yace fa idza ja'atis saha
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
إن شاء الله sai mu tashi kan waɗannan ayoyin insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan fassara su abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma gotin tuban harshe ko wajen fassara Allah madaukakin sarki ya gafarta bana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka